rundunar yan sandan jihar Borno ta kame wasu mutane guda 10 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da ya kama da fashi da zamba cikin aminci da kuma wasu daka ne da tabar wiwi mai yawan gaske.
Rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake cidan kuɗi da ake kira POS
inda suka biyo irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kuɗaɗen waɗannan mutane da ke aikin POS ta sai wasu su kuma haka yanzu bankuna ne daga sa ido kan wanda suke kiran kuɗi a bankuna wanda suka bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don safan kuɗaɗen da mutanen suka karɓa. Kwamishinan ‘yan sandan jihar Borno Bello Makwashin da ya bayyana haka gaban jama'a labarai wanda ya ce waɗannan mutane suka gudanar da irin wannan aika-aika ne a jihar Borno da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. SPA da ɗaukan dai shi ne kakakin rundunar ‘yan sandan jihar Borno da kuma imam limma labarai Juhabi a madadin kwamishinan ‘yan sanda.
The suspects were trailed and arrested by craft operatives at different cities, namely Maiduguri and Jalingo in Taraba State. They equally confessed to carrying out this dastardly act in Kano, Abuja, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Jos, Yola, Damaturu.
Ya ce zanen yan sandan na crack ne suka bi waɗannan mutane suka kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja da Sokoto da Zamfara da Jigawa da Jos da kuma Damaturu. Ya ce an kuma kame wasu motoci guda 5 da suke aikata wannan aika-aika da su da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen ɓallen mota. Rundunar ta kuma kame wasu mutane guda 5 da suka ɓalle wata mota a sakatariyar Musa Usman da ke cikin garin Maiduguri inda suka kwashe naira miliyan 23 wanda kwamandan rundunar ‘yan sandan da ake kira OC Crack S. Ibrahim Muhammad ya yi min ƙarin haske game da waɗannan mutane. Dama abin da ke cewa
a yanzu haka za masu 7 ne yanzu 5 yana hannu da abin da kowa ya samu da ikon Allah mun dan samu cikin kuɗin nan wasu sun dawo da nasu ba samu duka ba dai akwai wanda dama asalin wanda ana tuhuma shi ne da kuɗin lion share a yanzu haka na 23 million na sakatura out of that 23 wa buka ba 12 million da akwai wani kuma wanda an cire a hanyar MJ wana 2.5 wa wasu lucky muka amfani da wayannan kuma muka samu kudi muka kama su kuma 2.5 mun kama wanda yayi kuma kudin kuma an dawo da su.
An kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga wanda a kasarin su suka amsa laifukan su suna mai cewa
ai na kake da zama a Kaduna to me ka ka Maiduguri eh tare da wasu abokan mu kan zuwa sa ka kauka nan saboda mun yi aikatawa daidai ba kamar na me kenan mun dau kuɗi a mota nawa ka doka miliyan 23 ni dai kira na kawai akai dan ni ban taba zuwa ba ma ban san gari ba da Kaduna ka kira ka zo a tare muka zo sun banna a gareji a zaune to bayan sun je sun dau kuɗin suka kira ni muka je muka dau gaskiya dubban san rago dubban san su bai wance shi san ku ba yawancin su amma ku no ne zaka yi san adadin ku ai ku ne ko biyu ko uku gaskiya sun kai su 8 to kashe gurashin mota
ka kira ka
a bude ta aka aka mota kulle kuna da wani dabara da kuke
ne kuje
a ni dai da zo na tare sun gama komai haka da haka
naka shi ku
no aka dai mun maka
miliyan
3 miliyan 3
a ba ga wani
to da kanti an ga muka yi saboda alaka da
ne wannan haka ne ba ga ya bane
ba ya bane
an kama ne ba na so da
to me ya ga ta
wallahi ajiya ne bane
dan tun zata gurfan da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya zaran ta kammala bincike a kansu. Haruna Daure Biyu, Muryar Afirka daga Maiduguri a Najeriya.